أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاتي da amincin Allah marasa yankewa su tabbata bisa manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban duka bayin Allah da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa da dukan salihan bayin Allah assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa barkamu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da wannan shiri namu na kundin tarihin annabawa alaihi wassalam wanda yake zuwa muku daga wannan gidan radio na Badagi FM mita 90.1 karkashin jagorancin shugabar shirin malama Hajara Muhammad Sambu kuma da daukar nauyin wani bawan Allah wannan shine shirin mu na tara a wannan silsila mai albarka kuma har yanzu muna cikin bada tarihin kakanmu annabi Nuhu alaihi salam a wancan shiri namu da ya gabata in ba manta ba ƴan uwa mun tsaya ne a cikin bayanin abin da ya faru na ruwan dufana hakika mutanen annabi Nuhu alaihi salam mutane ne waɗanda suke da tsananin taurin kai ya shekara 950 yana kiransu zuwa ga addinin Allah zuwa ga tauhidi amma waɗannan mutane saboda tsabar taurin kai basu ba da gaskiya ba sai duka mutum 72 sune suka yi imani da shi a wani kaulin kuma an ce mutum 80 ne dama kuma Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa ma amana ma'ahu illa qalil babu waɗanda suka ba da gaskiya da shi face ƴan kadan a cikin wannan shekara 950 da yana kiransu zuwa ga tauhidi mutum 72 ne kacal suka ba da gaskiya da shi to dan haka fa akhadhahumu tufanu wa hum zalimun sai ruwan dufana ya kama su wannan ruwan dufana kwana 150 aka yi ana yin sa annabi Nuhu alaihi salam da shi da waɗanda ke tare da shi sun zauna cikin jirgin ruwa tsawon kwana 150 har dai daga ƙarshe bayan ko ina da ko ina ya riga ya halaka duk wata halitta da ke ban ƙasa ta riga ta halaka ruwan nan ya riga ya kire dukkan wata halitta ko da dutse mafi tsawo a duniya to tsakanin shi da wannan ruwan akwai zira'i 15 a wani kaulin a wani kaulin kuma daga malamai suka ce ya kai kamar zira'i wajen 150 ma wato ruwan da ya kere dukkan wani gini ko wata bishiya ko wani dutse mafi tsawo a duniya komai da komai yana kasan ruwan har sai da akai wannan adadin kwanakin annabi Nuhu alaihi salam yana tare da dukkanin ƴaƴansa a cikin wannan jirgin ruwan in ban da wani guda daya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyirkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma qala la asima al yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al mawj fa kana min al mughraqin sai Allah madaukakin sarki yace sai annabi Nuhu alaihi salam ya kira ɗansa wannan ɗana shi shine yamu ko kuma kana'ana a wani kaulin su ahlul kitab suke kiran shi kana'ana amma a tarihin musulunci ne sunan shi yamu wasu kuma sun ce a'a kana'ana din shine dai yamu din to annabi Nuhu alaihi salam ya kira wannan ɗana shi kana'ana yace ya bunayya ya kai dan ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau cikin wannan jirgin ruwa ka kasance tare da mu wala da kuma al kafirin kada ka kasance tare da waɗanda suka kafirta sai shi wannan ɗana sa dama kafiri ne sai yace a'a ya babana sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma zan je in fake da wani dutse wanda zai kiyaye ni daga wannan ruwan wato wannan dutsen zai tsamar da ni daga wannan halakar sai annabi Nuhu alaihi salam ya ce mishi la asima al yawma min amri llahi illa man rahim babu fa wanda zai tsira a yau daga wannan al'amari na Allah sai mu waɗanda Allah ya yi wa rahama waɗanda ke cikin wannan jirgin ruwa dan haka fa hala bainahum al mawj fa kana min al mughraqin sai wani turoƙon ruwa ko kuma wani kumfan ruwa ya shiga tsakanin su tsakanin annabi Nuhu da tsakanin dan nashi sai dan nashi ya kasance daga cikin waɗanda suka nutse a cikin wannan ruwa haka nan matar annabi Nuhu alaihi salam ita ma kafira ce ta kasance tare da su wato ta kasance tare da kafirai din bata tare da annabi Nuhu alaihi salam a cikin wannan jirgin ruwa wannan dan nashi shine yamu kamar yadda na faɗa a baya dan uwan Samu da Hamu da ya fi su wannan ɗana shi ya kasance aikin shi ba mai kyau bane kuma ya saba da mahaifin shi dan haka sai ya halaka tare da wanda suka halaka bai samu tsira tare da mahaifin shi ba sai Allah madaukakin sarki yayi wahayi zuwa ga kasar yace mata ya ardubla ima'iki wa yasma'u waqli yake wannan kasa ibla ima'iki ki tsotse ruwanki da kika bubbugo da shi to ki tsotse shi ya koma ke kuma sama sai Allah yace mata iqla'i ki tsaya haka ki dena ci gaba da zubo da ruwan wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wasfat al-judi daga sai ruwan ya tsotse ya kafi wa qudiya al-amru al-amrin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tabbatar da shi ya hukunta shi wato wani halakar da waɗannan kafirai dake doran ƙasa sai al-amru ya tabbata wasfat al-judi sai wannan jirgin ruwa ya daidaita akan dutsen judi sai harshen kudura yayi kira gare su cewa bu'udan lil qaumiz zalimin nisanta daga rahama ta tabbata ga mutane azzalimi waɗanda suka zalunci kansu suka kafirce wa ubangiji wato da kace dai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'ar da annabi Nuhu alaihi salam yayi cewa rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da jara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to Allah ya amshi addu'ar shi babu wani wanda ya tsira daga cikin waɗannan kafirai al imam Abu Ja'far ibn Jarir da kuma Abu Muhammad ibn Abi Hatim kenan sun rawaito hadisi a cikin tafsiransu ta hanyar Yaqub bin Muhammad az-Zuhri yace ya rawaito hadisi ta hanyar Nana Aisha radiyallahu anha uwar mu'mini take cewa lalle manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yace fa law rahimallahu min qaumi nuhin ahadan la rahima umma sabi da a ce Allah zai ji kan wani daga cikin mutanen annabi Nuhu to da ya ji kan mahaifiyar wani jariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ta cikin wani hadisi yace annabi Nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanansa tsawon shekara 250 kuma Allah ya umarce shi ya shuka bishiyar da aka sassaki wannan jirgin ruwan daga gare ta tsawon shekara 100 bishiyar ta girma kuma ta yi tsawo sosai matukar tsawo sannan annabi Nuhu alaihi salam ya sare bishiyar daga ita ya fafi ya samu ya gina wannan jirgin ruwa mutanen shi sun kasance suna wucewa kusa da shi suna yi mishi izgili suna ce mishi ya kai Nuhu yanzu kai jirgin ruwa a wannan waje mai tudu babu rafi babu ruwa a kusa ta yaya wannan jirgin ruwan naka zai gudana annabi Nuhu alaihi salam yana gaya musu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana gaya musu cewa sabu ta'alamuna da sannu za ku sani yayin da ya gama wannan jirgin ruwan nasa ruwa ya fara bulbulowa a ko ina a duniya da shikenan sai ya kasance kuma sun zamanto su ne ababan tausayi ma'ana sun halaka su mutanen nashi to akwai wata mata tana tare da jaririnta ta kasance tana tsananin san wannan jariri nata da aka sai ta dauke shi ta fita ta je ta hau kan wani dutse har sai ta kai sulusun tsawon dutsen ruwa kuma ya riga ya iso inda take to sannan sai ta ƙara hawa sai da kai kan kololuwar dutsen amma duk da haka sai da ruwan ya tarar da ita ya kai har zuwa wuyanta ta daga yaron zuwa sama amma duk da haka da ita da yaron nata jaririn daga sai da suka nutse annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai ji kan wani daga cikin mutanen annabi Nuhu to da ya ji kan uwar wannan yaron to amma da yake kafira ce to sai Allah ya halakar da su baki daya addu'ar annabi Nuhu ta fada kansu hadisin yana nan a cikin musnadarku na Imam al-Hakim juz'i na 2 shafi na 342 ma hadisi ne ingantacce kamar yadda Imam al-Hakim ya faɗa akwai wata kissa da mutane musamman masu tafsiri suke yawan faɗar ta wacce wannan kissar bata tabbata ba kissa nan ce ta wani mutum wai shi waju dan unka wanda suna cewa wai wannan mutumin ya rayu tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa zamanin annabi Musa alaihi wa ala nabiyina Abdul Salati wa tamu Muslim suna cewa wannan mutumin kafiri ne mai tsananin taurin kai kuma sannan azzalimi ne mai matukar zalunci mutumin ya rayu ba akan shari'a ba cewa wai mahaifiyar shi ma yar annabi Adamu ce kuma ta haife shi ne ta hanyar zina mun cewa wannan mutumin ya kasance da yake yana da tsawo wai yana sunkuyawa yana kamowa kifi a cikin ruwan dufana da aka yi sannan sai ya sanya hannun shi ya gasa kifin a jikin rana kuma ya kasance yayin da wai annabi Nuhu alaihi salam yake cikin jirgin ruwa yana yi mishi magana yana cewa ya kai Nuhu wannan yar ƙwaryar fa da kake yawo a cikinta menene wai wato yana yi wa annabi Nuhu alaihi salam izgili kenan suna ambata cewa wannan mutumin wai tsawon shi ya kai zira'i 333 da kuma sulusi da sauran dai abubuwa dai irin wannan na almara suna faɗa game da mutumin to wannan kissar iwaje din nan dai gaskiya ba tabbatacciya bace mata inganta ba ko kadan kuma lalle dalilai na tarihi da kuma dalilai na hankali suna ƙaryata wannan kissar cewa babu ita domin ko babu komai ta yaya Allah subhanahu wataala zai halaka dan gidan Annabi Nuhu alaihi salam saboda kafircin sa sannan kuma ya bar wani mutum a doran ƙasa wanda shi ma kuma kafirin ne kuma kafircin nasa ma ya mafi na dan gidan Annabi Nuhu to kaga wannan abu ne manisanci daga hankali sannan bayan haka Annabi Nuhu alaihi salam Allah ya faɗa game da shi cewa yayi addu'a yace rabbi la tazar al-ardu min al-kafirin dayyara ya Allah kada ka bar koda gidan zanzaro inda na kafire ne kada ka bar shi a doran ƙasa to kuma Allah ya amsa mishi addu'ar sa to ya za a yi a ce wannan kafirin shi bai mutu ba wannan iwaje dai gaskiya malamai suna cewa babu shi ma kwata kwata ma in ma kuma da shi to lalle ne to ya mutu a cikin ruwan dufana sannan kuma daga cikin dalilan da ke ƙaryata wannan kissa ta iwaja shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci Annabi Adam a bisa tsawon zira'i 60 ne to idan har an ce iwaja ya kai wajen zira'i 333 to a shikenan ya ninninka kakanmu Annabi Adam wajen tsawo to alhali kuma wannan ba daidai bane domin Annabi Adam alaihi salam shine mafi tsawo a cikin dukkan jinsin dan Adam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga kan Annabi Adam alaihi salam ba a samu wanda yafi shi tsawo ba sai dai ƙasa da shi ana ta rage tsawon halittar da girman halittar tamu ta ɗan Adam har ya zuwa yanzu nan ga mu nan gaba ɗayan mu a yanzu mafiya yawan mu ba ma wuce tsawon zira'i 3.5 zuwa zira'i 4 amma a yanzu samun wanda ya kai zira'i 6 ma zai wahala a wannan doran duniya mafiya yawan mutanen da ke raye a yanzu ba sa wuce zira'i 3-4 haka dai kina a ce an samu wani shi iwaje mai tsawon zira'i 3,000 da wani abu to wannan abu ne wanda ya yi nisa da hankali kwarkwata ma babu shi kuma manya-manyan malaman tafsiri irin su Ibn Kathir sun ce wannan kissar ba ta tabbata ba a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa bayan daukewar ruwan dufana Annabi Nuhu alaihi salam ya yi magiya ga ubangijinsa game da lamarin ɗansa yake cewa ya Allah haƙiƙa kayi min alƙawari za ka tseratar da dukkan iyalaina tare da ni to gashi wannan ɗan nawa shi ma kuma iyalina ne kuma gashi ya halaka sai Allah subhanahu wataala ya ce mishi innahu laysa min ahlika ya Nuhu ai wannan ɗan naka ba ɗanka ba baya cikin iyalanka domin kuwa innahu amrun ghayru salih domin shi aikin shi ba mai kyau bane wato kafiri ne daka sai ubangiji ya ce wa Annabi Nuhu alaihi salam inni a'izuka inne maka wa'azi kada ka kasance daga cikin mutane marasa sani Annabi Nuhu alaihi salam daga nan sai istighfari yana yin tuba zuwa ga ubangijinsa daga nan sai Allah subhanahu wataala ya wahayi gare shi ya Nuhu ka sauka tare da aminci daga gare ni da kuma albarka da kai da waɗanda al'umma da suke tare da kai daga nan Annabi Nuhu alaihi salam sai ya sauko tare da mutanen da ke tare da shi haƙiƙa sauran mutanen da suka kasance tare da Annabi Nuhu alaihi salam a cikin jirgin ruwan nan babu wani wanda ya ci gaba da haihuwa Annabi Nuhu alaihi salam shi kadai ne wato yake da ƴaƴa guda 3 sune Samu da Hamu da Yafisu wayannan sune daga gare su aka samu dukkan zuri'ar da ke zaune yanzu a doron ƙasa kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam Ahmad dan Hanbali ya ruwaito ta hanyar Abdul Wahhab shi kuma daga Sa'id shi kuma daga Qatada shi kuma daga Hasan al-Basri shi kuma daga Samar bin Jundub radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Samu shine baban Larabawa Hamu kuma shine baban baƙaƙen fata Yafisu kuma shine baban Turawa wato Rumawa kenan hadisin malaman hadisi sun ce yana da rauni amma dai Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad juz'i na 5 shafi na 9 Imam Tirmidhi shi ma ya ruwaito wani hadisin shigen irin wannan shi kuma ta hanyar Imran ibn al-Husayn daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani hadisin ta hanyar Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ya ce ‘ya’yan annabi Nuhu alayhi salam guda uku ne, akwai samu da yafi su da kuma hamu, kowane daga cikin waɗannan ‘ya’yan na annabi Nuhu shi ma ya haifi ‘ya’ya guda uku uku. Samu shi ne wanda ya haifi Larabawa da mutanen Farisa da kuma mutanen Rum. Mutanen Rum a nan ana nufin wato mutanen Yunan, waɗanda da Turanci ake ce musu mutanen Greece. Shi kuma ya fi su shi ne mahaifin Turkawa, a nan Turkawa ana nufin mutanen China da ainihin mutanen Turk ɗin, waɗanda suke makwabtaka da Larabawa, wato ainihin mutanen Turkiya na yanzu, da mutanen China ɗin nan, da dai ire-iren su waɗannan masu faɗin fuska. Sannan kuma shi ne mahaifin Yajuju wa Majuju. Shi kuma Hamu shi ne mahaifin Ƙibɗawa, wato mutanen Misra, da kuma Sudan, wato baƙaƙen fata kenan mu, da kuma Barbar, wato ƙabilu ne haka na Turawa waɗanda suke daji, kamar da Turanci ana ce musu Red Indians. Irin wannan hadisin Al-Hafiz Abubakar Al-Bazzar shi ma ya ruwaito shi a cikin musnadinsa da irin wannan ruwayar. Shi kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an haifa wa annabi Nuhu Samu da Hamu da ya fi su. Samu shi ne mahaifin Larabawa da mutanen Farisa da kuma Rum, akwai alkhairi cikinsu. Shi kuma ya fi su shi ne mahaifin Yajuju wa Majuju da Turkawa da kuma Asaqaliba, waɗannan su babu alkhairi cikinsu. Shi kuma Hamu shi ne mahaifin Ƙibɗawa da Barbar da kuma baƙaƙen fata. Malamai suka ce haƙiƙa annabi Nuhu alayhi salam ya kasance tare da waɗannan ‘ya’ya nashi guda uku gaba ɗaya a cikin jirgin ruwa, da su da matayensu da kuma mahaifiyarsu, kamar yadda ya zo a cikin nassin At-Taura. Sai suka ce Hamu daga cikin ‘ya’yan annabi Nuhu, wato ya zakkewa matarsa a cikin wannan jirgin ruwa bayan mahaifinsu ya riga ya hana shi. Da haka sai mahaifin nasu, wato annabi Nuhu, ya yi addu’a a kan shi cewa Allah ya baƙanta ruwan maniyin shi. Da haka sai ya zamto ɗan da ta samu ciki da shi, sai ya zamto baƙi, shi ne kakan baƙaƙen fata. Kuma ana kiran shi Kana’anu ɗan Hamu ɗan Nuhu alayhi salam. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce bari dai shi Hamu ya ga mahaifin nasu ne, wato annabi Nuhu alayhi salam, yana bacci, sai ya zamto wani abu ne daga tsiraicin shi ya bayyana, amma sai bai rufe mishi, bai suturce mishi tsiraicin nashi ba, sai sauran ‘yan uwan shi ne suka suturce tsiraicin mahaifin nasu. Don haka da mahaifin nasu ya farka daga bacci, sai ya yi addu’a a kan shi cewa Allah ya canza nuɗufarsa, wato ruwan maniyinsa. Daga nan shi ne sai ya zamto ‘ya’yan shi su ne baƙaƙe, kuma sannan ya mishi addu’a a kan ‘ya’yan shi su zama bayi ga ‘ya’yan ‘yan uwan shi. Shi yasa sai ya zama wai mu baƙaƙe, ya zamto mafiya yawan mu a cikinmu ne aka sami bauta, ko da zamanin bayi, mafiya yawan bayi sun fi yawa a cikin baƙaƙen fata. To wannan dai ƙissa ce ta Ahlul Kitabi, wato ba daga cikin ƙissosi ne da ke cikin Alƙur'ani ba, sai dai Ibn Kasir yana daga cikin malaman hadisi kuma malamin tafsiri ne, amma ya kawo wannan ƙissar a cikin littattafansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yana cewa wata rana annabi Isa alaihi salam yana magana tare da almajiransa al-hawariyun. Sai suke ce mishi, ya Isa, ina ma da za ka tada mana wani mutum wanda ya ga jirgin nan na annabi Nuhu alaihi salam, don ya ba mu labarin yadda jirgin yake. To annabi Isa alaihi salam sai ya ce, to ku zo mu ji. Sai ya tafi da su zuwa ga wani tudu haka na ƙasa. Sai ya ce, kun san wannan menene? Sai suka ce, ba su sani ba. Sai ya ce, to wannan kafaɗar Hamu ne ɗan annabi Nuhu alaihi salam. Shikenan annabi Isa alaihi salam sai ya bigi wannan tarin ƙasar. Sai ya ce mishi, ƙum bi iznillah, tashi da izinin Allah. Shikenan nan take kawai sai suka ga kabarin ya tsage, sai ga Hamu ɗan annabi Nuhu ya fito. Yana karkata ƙasa daga jikin fuskar shi, sannan kuma ga furfura ta bayyana a kan shi. Sai annabi Isa alaihi salam ya tambaye shi, a haka kana su ne? Sai ya ce, bar dai ni na rasu a lokacin nan ina matashi. Nayi zaton ko alƙiyama ce ta tashi, saboda tashin hankalin wannan zaton da nayi na ko tashin alƙiyama ne yayi, shi yasa har furfura ta fito min. Sai Annabi Isa alayhi salam ya tambaye shi yace, ba mu labari mana game da jirgin ruwan nan na babanka Annabi Nuhu? Sai Hamu yace mishi, ya kasance wannan jirgin ruwan tsawon shi zira'i 1,200, faɗin shi kuma zira'i 600, kuma ya kasance yana da hawa uku ne. Hawa na farko dabbobi ne a cikinta da namun daji, hawa na biyu kuma mutane ne a ciki, hawa na uku kuma anan aka zuba tsuntsaye. To yayin da kashin dabbobin yayi yawa, sai Allah subhanahu wataala yayi wahayi zuwa ga Annabi Nuhu alayhi salam cewa ya ja bindin giwa. To yayin da ya ja bindin giwar, shikenan sai ga alhanzir ya fito daga jikin giwar. To wannan alhanzir din da ya fito, shikenan sai ya rika cin kashin dabbobin, shikenan sai gun ya tsaftata. Haka nan yayin da bera ya dame su da ta'adi, nan ma sai Allah ya yi wahayi ga Annabi Nuhu alayhi salam cewa ya bugi goshin zaki da sandansa. To yana bugar goshin zaki, sai zakin ya atishawa, shi ma sai aka ga kyanwa ta fito daga jikin shi. To wannan kyanwar to ita sai ta magance musu wannan berar, kamar yadda shi Hamu yake gaya wa Annabi Isa alayhi salam. Sai Annabi Isa alayhi salam ya tambaye shi yace, to ta yaya Annabi Nuhu alayhi salam ya gane cewa dukkan duniya, garuruwan duniya gaba daya, ruwan nan ya haɗiye su? Sai Hamu yace mishi, ai Annabi Nuhu alayhi salam wato ya nemi hankaka ne, sai ya tura shi domin ya je ya gano masa halin da duniya take ciki. To hankakan nan da ya tafi, da ya samu mushi, sai ya tsaya kawai yake cin mushin, bai dawo ba. Don haka sai Annabi Nuhu alayhi salam ya mar addu'a a kan shi cewa Allah ya sanya shi ya zama mai matuƙar tsoro. Daga nan shikenan sai hankaka ya zama mai matuƙar tsoro da ya ga ɗan adam, sai ya gudu. To daga nan sai Annabi Nuhu alayhi salam ya samu tattabara ya tura ta. To tattabaran nan ita ta je ta zo mishi da labari cewa gaba ɗaya duniya fa ko ina ruwan nan ya haɗi. To ta dawo gari shi, ta zo ta ba shi labari, ita kuma sai ya mata addu'a cewa ta zama a bar so ga ɗan adam. To shikenan shi ne sai ya zama tattabara a kowane gari na ɗan adam za ka iya samunta. To wayannan mutane da ke tare da Annabi Nuhu alayhi salam mutum 80 ko mutum 72, to suna nan wata rana kawai sai aka waye gari gaba ɗayansu, kowanne baya jin yaran kowa. Shi Annabi Nuhu alayhi salam shi kadai ne yake jin yaran kowanne daga cikinsu, amma su gaba ɗayansu wato Allah ya canza harsunansu, suna magana da harsuna daban-daban. To daga nan ne aka samu bambance-bambance na yarurrukan duniya. Kuma wasu daga cikin malaman tarihi sun ce Annabi Nuhu alayhi salam ya yi shekara 88 ne a doron duniya bayan ruwan dufana. Wasu kuma sun ce ya zauna har shekara 350 bayan ruwan dufana kafin Allah ya karbe shi. Kuma malaman tarihi irin su Ibn Ishaq sun ruwaito cewa ranar da Annabi Nuhu alayhi salam ya fito daga wannan jirgin ruwan rana ce ta Ashura, wato ranar 10 kenan ga watan Al-Muharram. Annabi Nuhu alayhi salam yana daga cikin halayensa wanda Allah yake yabansa da shi, wato yawan godiya ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma bayan haka shi bawa ne mai yawan azumi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wani hadisi cewa lalle Annabi Nuhu alayhi salam ya kasance yana yin azumin shekara ne, ranaku biyu ne kadai baya azumta su, shine zuwan da ranakun Idi din nan, su kadai ne baya azumta, amma duka kwanakin shekara Annabi Nuhu alayhi salam yana yin azumi. Alhamdulillahi mun zo karshen tarihin Annabi Nuhu alayhi salam. Insha Allah a shiri na gaba za a ji mu dauke da tarihin wasu annabawan kuma alaihimus salam. Da fatan Allah ya ba mu dacewa, Allah kuma ya amfanar da mu da darussan da ke cikin wannan tarihi. Sai kuma tambayoyin masu saurari, kamar yadda suka turo, akwai Sala Musa daga Maitumbi ya rubuto wasiƙa yana cewa assalamu alaikum, da fatan masu gabatar da shirin tarihin annabawa suna nan lafiya. Malam, ina so a bani tarihin Annabi Shamsuna. to malam sale shi annabi shi shamsuna ba annabi bane wani bawan Allah ne salihi daga cikin al'ummar banu isra'ila wato mu'minan zamanin annabi isa alayhi salam shamsuna ya zo ne a bayan zamanin annabi isa alayhi salam kuma bawan Allah ne waliyi wanda Allah ya mishi baiwar karfi yana da matukar karfin jiki da kuma lafiya da Allah ya bashi Allah ya yi shi ne a zamanin da mutanen zamanin shi gaba ɗaya suka kafirce to shi kuma yana daga cikin masu ba da gaskiya wato masu imani kuma Allah ya jarrabe shi da abubuwa daban-daban jarabobi kala-kala kuma Allah ya taimake shi ya tsallake waɗannan jarabobin sai kuma wani mai suna Abdullahi daga gidan kwano yace shin bayan annabi Adam alayhi salam wanne annabi ke bin shi to bayan annabi Adam alayhi salam sai annabi Shi'su annabi Shi'su kuma ɗa ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam alayhi salam sai kuma wani wanda bai faɗi sunan shi ba yace assalamu alaikum malam dan Allah muna son ka ba mu tarihin annabi Ilyas nagode to bawan Allah insha Allah in kuka yi hakuri muna nan a cikin wannan shiri zamu zo har kan tarihin annabi Ilyas alaihi salam muna bin abin ne daki daki insha Allah da fatan Allah ya fahimtar da mu baki daya anan zamu dakata sai a shiri na gaba wanda yake da wata tambaya a cikin abin da muka gabatar ko kuma a cikin wani abu da ake so a bada tarihin sa za a iya turo da tambayoyin akan lambar waya kamar haka 081 597 8686 07 064 21 390 a madadin wannan gidan rediyo Madagi FM mita 90.1 da jagorar wannan shiri malama Hajara Muhammad Sambo da kuma bawan Allah da ya dauki nauyin wannan shiri ni Muhammad An-Nasir Muhammad nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.